sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a yau Alhamis 7 ga watan Yuli shekara ta 2022 yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya za ku ji cewa masu sharhi a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci kan matakin da gwamnatin jihar Niger ta dauka na haramta ayyukan haƙar ma'adinai ƙarƙashin ƙasa. Muna kuma da rahoto kan ƙarin rana guda da aka ba Najeriya ta kwashe alhazanta da suka rage zuwa ƙasa mai tsarki domin aikin hajjin bana. Kamar kowace rana Alhamis Sulaiman Muna Barma zai shigo da shirin na ƙasa ba kasawa ba, amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba jami'an Ukraine sun faɗa wa ragowar mazauna lardin Donetsk na gabashin ƙasar da su gudu zuwa yankuna da suka fi tsaro, yayin da Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare a kokarin da take yi na karɓe ikon yankin Donbas mai masana'antu. Shugaban sojojin yankin Donetsk Pavlo Kirilenko ya shaida kafofin yaɗa labaran Ukraine cewa Rasha ta maida yankin Donetsk gaba ɗaya wata matattara inda yake da hatsarin zama ga fararen hula. Ya ce, ina kira ga kowa da kowa ya fice, ficewar za ta tseratar da rayuka. Da Rasha ke da iko da kashi 55 cikin 100 na lardin Donetsk, bayan da ta ce a cikin 'yan kwanakin nan ta karɓe iko da lardin Luhansk da ke makwabtaka gaba ɗaya. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce ɗaya daga cikin manyan manufofin mamayar ƙasar Ukraine da ya kwashe watanni 4.5 ana yi shi ne karɓe iko da yankin gabashin ƙasar gaba ɗaya, wanda mafi yawan yankin Donbas suna magana ne da harshen Rashanci da ya mamaye lardunan biyu. Wasu 'yan ƙasar Ukraine suna adawa da barin Donetsk, amma Kirilenko ya ce kusan mutane 340,000 ne kawai suka rage daga cikin yawan al'umma kusan miliyan 1.7 kafin yakin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa duniya ta gaza ƙoƙarinta na kawar da yunwa, yayin da ƙarin mutane miliyan 828 ke da ƙarancin abin da za su ci a shekarar 2021, sama da miliyan 150 kafin ɓarkewar annobar coronavirus a shekarar 2019. Rahoton na samar da abinci kuma mai gina jiki da aka fitar jiya Laraba, wanda wani ƙoƙari ne na haɗin gwiwar hukumomi biyar na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka haɗa da Hukumar Abinci da Aikin Gona da kuma Hukumar Abinci ta Duniya. Bayanan nasu ya nuna cewa manyan abubuwa da ke haddasa ƙarancin abinci da rashin abinci mai gina jiki su ne tashe-tashen hankula, sauyin yanayi da taɓarɓarewar tattalin arziki, haɗi da ƙaruwar rashin daidaito. Darakta janar na hukumar FAO Hu Dongyu ya shaida taron ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya cewa yakin da ke gudana a Ukraine tare da sauran rikice-rikice a sassan duniya suna ƙara kawo cikas ga hanyoyin samar da kayayyaki da kuma tayar da farashin abinci, hatsi, taki da kuma makamashi, lamarin da ya haifar da ƙaranci da hawan farashin abinci. Kusan mutane biliyan 2.3 ba su da isasshen abinci a cikin shekarar 2021. Jiya Laraba Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya sha alwashin ci gaba da zama akan karagar mulki duk da kiraye-kiraye da ake masa na yayi murabus da kuma murabus din da dama daga cikin majalisar ministocinsa. Johnson ya ce, a gaskiya aikin Prime Minister yana cikin mawuyacin hali a lokacin da aka ɗaura nauyin jagoranci shine ya ci gaba kuma abin da zan yi kenan. Johnson ya fuskanci jerin tambayoyi masu tsauri daga fusatattun 'yan majalisa masu shakku a yayin tambaya da amsa na Prime Minister da aka saba yi a zaman majalisa jiya Laraba, kwana guda bayan da ministan kuɗi Rishi Sunak da sakataren lafiya Sajid Javid suka yi murabus ba zato ba tsammani a cikin mintuna tsakani. Mutanen biyu sun yi murabus ne bayan da Johnson ya nemi afuwar naɗa ɗan majalisa mai ra'ayin mazan jiya Chris Fincher a wani muhimmin makami na jam'iyya, duk da zarge-zargen Fincher da cin zarafin maza biyu a wani kulab a London yayin da yake cikin maye. Jami'a gida mai lamba 10 na Downing Street, fadar Prime Minister, da farko sun ce Johnson bai san zarge-zargen da ke tattare da Fincher ba, amma daga baya ya amince an gaya masa game da zargin da ake yi wa ɗan majalisa a baya a shekarar 2019.
To kada a Ainisa nan gaba kadan Hafiz zai sake shigowa da karin labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya da yasa gwamnatin jihar Niger ta haramta ayyukan hakar ma'adinai na karkashin kasa dake ci gaba da janyo cece kuce kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari ya hada mana
masu sharhi a Najeriya na ci gaba da yin sharhi akan matakin da gwamnatin jihar Niger ta dauka na haramta ayyukan hakar ma'adanan karkashin kasa a jihar a farkon wannan mako da muke ciki ne dai gwamnatin jihar Niger ta bada sanarwar hana ayyukan aikin ma'adanan karkashin kasa bayan wani harin da wasu yan bindiga suka kai a wani wurin hakar ma'adanan karkashin kasa a yankin Shiroro harin da yayi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro sama da 30 da akasarin su sojoji ne tare da yin awan gaba da wasu turawan kasar China guda 4 Alhaji Abdulkadir Shehu na Puntuwa mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullun a Najeriya yace ana amfani da wuraren hakar ma'adanan wajen aikata ayyukan ta'addanci a ƙasa
mutanen mu suna amfani da shi wajen ta'addanci ana amfani da shi wajen da za a zo a kawo mutane daga waje su zo su kaka gida sannan ɗan gidan ma waɗansu bayi suka mai da su inda suke aikin a daga ƙarshe kuma ba abin da suke samu saboda haka nan gwamnatin tarayya ta canza tsari na bada license a wannan ayyukan gina ma'adana
shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya Alhaji Husaini Yusuf Basso ya ce wuraren haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a Afirka nan ne tushen ayyukan ta'addanci
matattarar haƙar ma'adinai da muke da su a Afirka nan ma wani tuce ne na masu aikata laifi don daba ce da yawa ba su samun abin da ya kai su in ba su samu ba kuma za su zo su zama su yi alaka da yan ta'adda saboda haka ni a gani na ba Niger ba duk Najeriya musamman arewacin ƙasan ga ya kamata a ɗauki mataki ɗaya a hana haƙar ma'adinai ko da bisa ƙa'idar ne
mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin siyasa Alhaji Ummu Kolo ya ce babu wata gwamnati da za ta zula idanu ana tafka ta'asa a irin waɗannan wurare
ba wani gwamnatin kirki da ta san abin da take za ta gairu wannan al'amari ta ce za ta yi shiru wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ne don a duba cikin hanyoyin da za a samu a dakile kafofi da waɗannan mutane suke samu suke shigowa in ka lura za ga yawancin wajaje da abubuwan nan ke faruwa wajaje ne da ake hakin su zinari da sauransu to gwamnati ta zuwa ta ce to bari mu dan dakatar da wannan hakan tukunna so da mu tabbatar da cewa ko da ma za a ci gaba da yi a tabbata cewa an san su waye suke wannan hakan
bayanai dai sun nuna cewa jihohin Niger da Kogi suna da tarin ma'adanan karkashin kasa jibge a kasa da a yanzu hankalin yan kasashen waje ya fara karkata a wajen su Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Tuwa gaida na Batsari kuna sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka dake watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga Muhammad ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya
A karan farko cikin shekaru biyu birnin Makka mai tsarki na kasar Saudi ya nuna alamun al'amura sun koma daidai yayin da alhaji miliyan 1 suka hallara domin gudanar da aikin hajji mafi girma tun bayan barkewar annobar cutar coronavirus wadda ta sanya kasashe rufe iyakokinsu. Alhaji sanya da farin harami sun kewaye ɗakin Ka'aba wanda har yanzu ba a ba su damar sumbata ko taɓawa ba. Baki na farko da suka shiga ƙasar tun 2019 da suka yi balaguro don kammala ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda 5 wato aikin hajji. A shekarar 2019 Makka ta cika da alhajai miliyan 2.5 daga faɗin duniya a 2020 an ba mazauna masarautar 10,000 damar yin aikin hajji yayin da ake fama da annobar coronavirus ko a shekarar da ta gabata mazauna Saudiya da 'yan kasar 60,000 da suka yi cikakkiyar allurar rigakafi suka sami damar yin aikin hajji da ake yi duk shekara adadin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 na mako-mako a duniya yana kusan daidai da mataki na wannan shekara kamar bara a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins amma adadin mace-mace ya ragu sosai kuma miliyoyin mutane sun yi allurar rigakafi hakan ya baiwa Saudiya damar bude aikin haji na wannan shekara ga baki 850 na kasashen waje wanda za su gudanar da ibadar kwanaki 5. Taliban ta ce ba za ta tuhumi tsoffin jami'an kasar Afghanistan da laifin kazamuncin hanci da rashawa da ya kawo cikas ga ayyukan raye kasa da kasashe ke ba da tallafi ya haddasa rugujewar tsohuwar jamhuriyar Afghanistan. Kakakin Taliban Zabihullah Mujahid ya shaidawa sashin Pashto na BOA cewa waɗanda suka ciyar da kansu tare da wadata kansu a lokacin mamayewar da suka gabata sannan daga zarin Amurka sun mallaki kadarori da dukiya kuma za a bar musu. Ya ce tsoffin jami'an da ake zargi da cin hanci da rashawa za su fuskanci kotu muddin sun kwace kadarori masu zaman kansu ko kadarorin gwamnati a cikin shekaru 20 da suka wuce. Da aka tambaye shi game da kadarorin da wasu tsoffin jami'an gwamnatin Afghanistan za su iya samu ta hanyar cin hanci da rashawa a tsohuwar gwamnatin Afghanistan, Mujahid ya ce daidaikun mutane da suka yi amfani da tsarin da ya gabata ba za su fuskanci shari'a ba kuma za su rike dukiyarsu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Bari mu rufe taskar rahotannin namu da harkokin ayyukan ibada. Rahotanni na nuni da cewa Najeriya ta samu ƙarin rana guda domin ta kwace alhazanta da suka rage zuwa ƙasa mai tsarki domin aikin hajjin bana. Shugaban hukumar alhazan Najeriya Alhaji Zikirullahi Kulli Hassan ne ya bayyana haka a wata ganawa da manema labarai a Makka daga inda wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoto.
Wannan ƙarin kwana ɗaya shine zuwa yau Alhamis 8 ga watan Zulhijja wanda ya zo daidai da 7 ga watan Yuli ta shekara 2022. Hukumomin Saudi Arabia za su rufe filin jirgin sama da ke Jidda da ƙarfe 12 na dare agogon Saudiya.
Having got the 2 days windows, which we fought for, prayed for, and we are lucky to have up to 12 midnight. So we have resolved to find all legal means possible to take Nigerians to the Holy Land.
Anan Zikirullahi Hassan ne yake cewa a hukumance an yi kokari an samu ƙarin kwanaki 2 na yin jigilar alhazan kuma yanzu a yanzu an riga an kwaso alhazan Najeriya 37,000 da ƴan kai domin sai da aka samu ƙarin jiragen sama na Flyknas mallakin ƙasar Saudiya guda 2 akan waɗanda ke jigilar alhazan tun farko wato da Max Air da Azman wanda Zikirullahi ya ce sun taimaka gaya wajen magance matsalar da jigilar alhazan ta fuskanta daga farkon aikin hajjin. Daya cikin malamai da ke taimakawa hukumar wajen ilmantar da alhazan Najeriya akan yadda za su yi aikin hajjin kamar yadda aka tanadar a addinance, Ibrahim Muhammad Duguri ya tsokaci akan aikin hajjin na bana.
Inda a ce mutanen mu sun san daraja da kima da mutuncin aikin haji da matsayin aikin haji a musulunci, wallahi da babu wanda zai yi wasa ko cutar da alhaji a kowane digire ne. Dalili shine aikin haji guri ne wanda yake akwai gurare daban-daban masu muhimmanci. In kai addu'a tsakaninka da Allah baka daga kafarka inda kai addu'ar nan sai Allah ya karba. Sannan kuma in kai wa kasarka addu'a ko kai wa wani addu'a duka dai za ku dace da bukatunku a wajen Allah madaukakin sarki. To amma sai wannan hanyar ta zamo wasu da wannan suke amfani don cutar da wasu kuma musamman waɗanda ake raina musu ƙarfin arziki da kuma wayansu da kuma rashin gata a duniyance. Don haka ina kira gare mu cewa mu ji tsoron Allah. Aikin haji aiki ne wanda yake na ibada kuma dama ce. Wani wanda Allah ya bashi dama kai kake kokarin ka tauye masa wannan damar to ƙarshe da Allah kake faɗa. Don haka wannan ba abu ne wanda ya kamata mu ci gaba da yi ba, kamata yi hukumomin mu da kuma ainihin masu hannu da shuni waɗanda za su iya sa baki ko su taimaka da masu mulki to lalle a gyara waɗannan matakai don cutar da masu aikin haji wato matsalar tana iya shafan ƙasa ma gaba ɗaya. Muna fatan Allah ya tsare mu.
Duk alhaji ko hajiya da aka kawo su Saudi Arabia a yau za su haɗu da ƴan uwansu ne a Mina domin da ƙarfe 12 na dare agogon Saudi Arabia kowa ya ɗauki harami domin gudanar da aikin hajjin bana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia.
Sai madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Dore kai wa kanka ta nadi dan uwa kinai dumar ranar karshe. Aha, ka ka ta duhu kalle gawanka amma kar ka hanga ake na wani duniya ma sai labari na ga yau ce gobe ni na lura haka. Danne sanji fa na lura wata ran kasa zai dawo danne sanna bata hana aje ene aje ai shafama ai shafama me kake ne male a duniya har kake da abin kanka kakkashe wani dan kai kudi shako hotara guta to mulki ka fada dama ai sabo ko ai sabi ai shirka da mun bukata ta duniya in ka same ka ina zaka shallu bati musabu zanina yaya mulkin ya shudi kallu gadda ki madan fama yaya mulkin ya shudi idan daukaka haka ke nema ne wai ina makelje dan yaya sunan ya shudi ya wuce sai labari ko sarauta kake nema wai ina kuni el zagan kai sarauta ta ara me kake da mun kanka ko burin ka ta atanci wai ina hilalu ya ya
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta san kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulai Mumuni Barma. To a wannan mako za mu safka jihar da magaram a jamhuriyar Niger, inda wani matashi mai tawaya a kafafu ke fafutukar nemar wa kansa abin dogaro, dalibi a wata makarantar karatun kimiyyar na'ura mai kwakwalwa. Bakon shirin ya rungumi sana'ar sayar da kayan miya domin biyan kudin karatu, inda yake karantar fannin akaunta ko kuma accountability. Matashin mai sunan Abubakar Ali ya yi yawon talla a zamanin da yake karami, inda yake bin gida-gida da kayan sayarwar da mahaifiyarsa ke dora masa. Sannan ya dan taba bara kafin daga bisani ya fahimci rashin dacewar wannan dabi'a. Bari mu barku da shi a kashi na farko na hirarsa da Tamar Abari.
Na kasa ta same ni tun ina karami da haka, kuma na san mewa cutar shan inna ce ba, kuma na taso da ita an sa ni makarantar primary nan Ekwal Nijar Aminci da take da magaram anan na yawa makarantar guragu ba anan muka yi tun daga sai HCMD. To na same exam ina na zo nan sai je cut, kuma da na ida da yanzu ina ice da IPS ba, ina karantar accountability informatics.
To kamar ya zaka ga mana rayuwarka ta ita wannan makaranta ta guragu?
Eh, gaskiya mun rayuwa ne yanda muke so anan, in tunda ana kama mu sosai wanda kuma busa so su ga muna barace-barace lokacin mu da abun yaran ta ko da arhe makarantar, muna so dai mu dan huta mu yi dan barace-barace tunda akwai kusa masallaci da wala nan kusa mu. To je ana kwatantar da mu da cewa wannan bara ba abu bace mai amfani, makarantar na an bude ta ne dama saboda taimakawa na kasa su ba. So sai kuma da magani haka nan ma babu muka fasayin ta kawai dai karatun muka sa gaba kuma muna dan taba kasuwanci ba.
Iyayenka ne suka kai wannan makaranta ta guragu?
Eh, iyayena ne suka kai ni can ba.
Kai shekara 6 karatu ka kare ka koma secondary?
Sannan koma secondary to kwana yanzu ina nan cigaba da lycée enseignement professionnel wannan ba.
Shi wannan secondary ta baka samu ba wani kalubale?
Na ta samu kalubale tun can primary ana dan taimaka mu. To amma yanzu da ka zo college kuma komai kai ne zaka yi wa kanka. Wani harakar uniform na makaranta wani suka yi duk wani furniture da kai ne zaka yi makanka. Yawwa da wani kwajis to lokacin ne
da
tafai ba, to lokacin ne nake aiki sana'a da tun ina yaro na a lokacin nan. Komai tsofa da dora mun talla nake zuwa in kai to hatta kai na saba tun da na girmama ko haka ne nake in kana ina dan jira rayuwa ta ba
to a wacce makaranta ta guragu kenan an dauki nauyin ku na kamar kayan karatu littattafai da sauran su ko ko ya ne
a an dauka sosai kama tun daga uniform hal abinci ne zamu ci da kayan mu na sa lokacin sanyi za a ba mu kayan sanyi da riguna komi da komi za a taimaka mu
yana da ka dawo secondary kuma babar kace take dora mu ko kuma kai ne kake kasuwanci
eh to tun daga can ba ne babar ta take dora mu amma da na girma hallo ina ga hanya ce ta uranta mafita ta saboda ba koda na girma ba yana zuwa ina barace barace ba ta isar da ni da zan tsira da rayuwa ta nake dauka jiyan su kayaki haka kayan miya tattara tafarnuwa da kayan dakan ta kudi wannan in dauka an bi gida gida an ta hitar da haka ne nake yi
to ita babar ta ka kamar da mine ne ta fara maka
eh to koyi dai sana'a da irin tayarin ta wanda komai ana iya yawa mutum so kan tsohuwa ta lalace koko bata mai da ba kudi ba na jin dadi kawai da kanuna da mata yayu haka musu iya dauka amma ni zan dauka mu gida gida in je in sai da mata kaya kuma kullun tana alfari da ni da tana cewa da ma ni ne dai dan ta je ba haka ruwan bata yi kaka na kai ba sai lokacin ina yaro karami daga ta kaka koyi ko na san ku daga yakon ni zan dauki kayan wannan in je in sai da mata shi
da shi ne dai ta kula da makaranta ka
yawa da shi ne sosai ta kula da makaranta na ba lokacin nan gaskiya tunda kuma da girma mahallo kuma ni ci gaba da yi har yanzu kuma abin da ban daina ba ina tsakali har yanzu ba
har yanzu ma kana kamar kasuwancin
eh har yanzu ina kasuwancin ma tunda yanzu ma ina so kayan koda kadan ne in ajiye a gida ko na tafi makaranta tunda can wuni nake gidan namu da makarantar ta mun tana da nisa to in na je kayan da yake an san ina sai da za a zo gida abin da aka yi kadi da a samu hallo gobe da shi za a biya hallo a tai kabu-kabu a dawo hallo haka nan dai ake jera rayuwar da
to yanzu Malam Abubakar naga da ka kare secondary ka koma makaranta kamar wanda ake ce ma polytechnic ko ya ne akai ka zo wannan makaranta
eh da ne samu ana brevet to lokacin na ban orientation ba aji ina san dan sha to fannin fasa ba sana'a dai ina yi dai a shi dai hal aka samu na bayan Allah suka zuwa mun karatun na yanzu nake tsakali ba yanzu bana shekara ta 3 ce nake yanin fa harka ta tare safi na ura ita ce nake karanta ba
da computer
ba shi da kan shi haka nan nake ba brevet kadai bai mun permitir kamar in wani harka ko ta karhi dole ina kara mishi wani abu to shine yanzu nake tsakali da ina dan kara min Allah da kuma Allah san dace shine dai ko
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu ji ci gaban wannan tantaunawa a madadin bakon shirin na kasa Abubakar Ali mai kayamiya kuma dalibi a fannin accounta a damagaram ta jamhuriyar Niger da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
madalla yanzu kuma sai muhimman rahotannin da suka dauke hankalin jaridan kasar Ghana na wannan makon
da jaridar The Chronicle da muso masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine kalubalen na aikin matasan Ghana na bukatar na tsarkakan tsari na muhalli jaridar ta ce kasar Ghana na bukatar tsarkakan tsarin muhalli wanda ya haura na rabon aiki da kuma bukata a matsayin yin tsakani inji wani rahoton kungiyar bankin duniya a cikin yaba wanda ko kuma dan shawarwari da wannan kungiya ta gabatar rahoton ya yi kira da a samu shirye-shirye da za a haɗi da sabbin hikimomi wa ma'aikata kamar na yanar gizo da sauransu a tsarin ilimi tare da haɗewa da yin tsakani na tsarin aiki domin tabbatar da cewar matasa an danganta su da ayyuka da ke akwai yayin da ake ƙirƙiro ƙarin damarmaki na ayyuka masu kyau. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito kungiyoyin malaman koyarwa guda hudu sun ajiye kayan aiki duk faɗin kasar inda suka ayyana da yajin aiki domin gabatar da bukatar su na guru wato abin da suke cewa kula jaridar tace kungiyoyin malaman koyarwa guda hudu sun gabatar da wani yajin aiki na gama gari akan gasawar gwamnati wurin ba su kashi 20 a cikin 100 na wato alawansan din rayuwa da suke cewa kula wato guru wadannan kungiyoyi sun hada da Ghana National Association of Teachers kungiyoyin malaman karantarwa na kasar Ghana da Coalition of Concerned Teachers da kuma National Association of Graduate Teachers wato malaman koyarwa na jami'a kenan da kuma wato kungiyan malamai da ma'aikata na koyarwa wannan ya biyo gazawar gwamnati akan wa'adin da aka bata na ran 30 ga watan Yuni shekara ta 2022 ne wurin gabatar da wannan goro ko ta gaza za su dau mataki wannan yajin aiki an so mashi daga ran 4 ga watan Yuli shekara ta 2022 ita kuma babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic wannan labarin ta ruwaito shugabancin ajandan farfado da cigaba za ku samu tallafi da kuke bukata shugaba Akufo-Addo ne ya bai wa kamfanoni masu zaman kansu wannan tabbaci jaridar ta ce gwamnati za ta cigaba da bin hanyar da ya zamanto na farfadowa da kuma dorewa ne domin tallafawa fagen kamfanoni masu zaman kansu da ke jagoran ajandan dan ci gaban kasar shugaban Nana Danko Akufo-Addo ya baiwa wadanda suka ruwa suka yi tsaki a wannan fage tabbaci sa'an nan ya nuna cewa ci gaban wannan fage zai wuya muddin ba an aje kafa kasa suka rinka samun taimako da suke bukata ba kuma gwamnati ta duk fa ainin wurin ci gaba da gano fagaje na waɗannan fage da zai zamanto an samu riba akai wurin haɗin kan gwamnati da wannan ajenda na farfadowa Radwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra ga
kafin mu karkare ga takaitaccen labaran duniya
Yana Raba jami'an Ukraine sun fada wa ragowar mazaunan lardin Donetsk na gabashin kasar da su gudu zuwa yankuna da suka fi tsaro yayin da Russia ta kaddamar da sabbin harhare a gwamnatin da take yi na karba ikon yankin Donbas mai masana'antu shugaban sojojin yankin Donetsk Pavlo Kirilenko ya shaida a kafofin yada labaran Ukraine cewa Russia ta medda yankin Donetsk gaba ɗaya wata matattara inda yake da hatsarin zama ga fararen hula ya ce ina kira ga kowa da kowa ya fice fucewar za ta tseratar da rayuka Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa duniya ta gaza kokarinta na kawar da yunwa yayin da ƙarin mutane miliyan 828 ke da ƙarancin abin da za su ci a shekarar 2021 sama da miliyan 150 kafin barkewar annobar coronavirus a shekarar 2019 rahoton na samar da abinci kuma mai gina jiki da aka fitar jiya Laraba wanda wani kokari ne na haɗin gwiwar hukumomi biyar na Majalisar Dinkin Duniya da suka hada da hukumar abinci da aikin gona da kuma hukumar abinci ta duniya jiya Laraba Prime Minister Britania Boris Johnson ya sha alwashin ci gaba da zama akan karagar mulki duk da kiraye-kiraye da ake masa na yi murabus da kuma murabus din da dama daga cikin majalisar ministocinsa Johnson ya ce a gaskiya aikin Prime Minister yana cikin mawuyacin hali a lokacin da aka daura nauyin jagoranci shine ya ci gaba kuma abin da zan yi kenan a karan farko cikin shekaru biyu birnin Makka mai tsarki na kasar Saudiya ya nuna alamun al'amura sun koma daidai yayin da alhaji miliyan 1 suka hallara domin gudanar da aikin hajji mafi girma tun bayan barkewar annobar cutar coronavirus wadda ta sanya kasashe rufe iyakokinsu alhaji sun yada farin harami sun kewaye dakin Ka'aba wanda har yanzu ba ba su damar sumbata ko tabawa ba
masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 3 agogon Ghana mu sake shigowa da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na Hawa Umar kamar kullun za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com facebook.com ko kuma muhawara a shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa rahotannin a yanar gizo sai kuma Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu ne a madadin su duka alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.